Rundunar 'yan sanda ta jihar Oyo ta kama wasu gaggan masu satar mutane, 'yan fashi da makami, masu satar manyan motoci da lodin kayayyaki da dai sauransu. Masu satar mutanen da manyan motoci da ke shaƙi da lodi dai sun faɗi cewa su ne suka aikata ɗanyen aikin. A lokacin da kwamishinan 'yan sandan na jihar Oyo, Mr. Oyebade, ya gabatar da su a gaban manema labarai a hedkwatar 'yan sanda da ke Elele, Ibadan, kwamishinan 'yan sanda Oyebade ya ƙara da cewa:
They have the capability and the ability to take charge and ensure.
Kwamishinan 'yan sandan na jihar Oyo ya ce ba za su bar masu aikata laifuffuka ba su karɓe jihar Oyo. Ya ce suna da ƙwararrun jami'ai, suna da ƙarfin hali da ƙwazon kauda masu aikata laifuffukan. Oyebade ya ce za su tabbatar da jihar Oyo ta zama jihar da ba ta da masu aikata ɗanyen aiki. Ya buƙaci duk masu halin ƙurciyar ɓera da wasu miyagun halaye da su san inda dare ya yi musu. Wanda an ka sace a gonarsa, 'yan sanda suka ceto shi, ya bayyana yadda aka sace shi.
That was in my farm when three men came to the farm. They told me they were looking for farm work. And I was trying to explain to them that there was no farm work available. They just grabbed me from behind and dragged me into the bush and gagged my mouth. So later they kept me in the bush till evening, late in the night. So when my people didn't see me, they called for the police.
Ya ce yana gonarsa a lokacin da mutane uku suka same shi. Suka ce suna neman aikin gona. Yana kokarin ya yi musu bayani cewa babu aikin gona, sai kawai suka damke shi, suka rufe masa baki, suka shiga da shi a cikin daji suka ajiye shi har dare ya yi. Daga baya, 'yan uwansa suka nemi 'yan sanda, kana aka gano shi. Shi kuma mutum na biyu da aka sace a unguwar Owajika ya ce mutanen sun same shi da karfe 2 na rana, suka nuna masa bindiga, suka yi gaba da shi.
Sold them for poultry. We talk to him about money. For that poultry, we'll carry and go for bush. We talk for that money. So give me money.
Daya daga cikin masu satar mutanen, Isaac Adekola, ya ce su ne suka sace wannan mutum a gonar kajinsa. Suka sashi a cikin daji, suka ce ya ba su kuɗi. Ya ce musu babu kuɗi. Ababen da an ka kama ga masu satar mutanen sun haɗa da bindigogi masu nagarta, wato pump action gun guda hudu, bindigogi kirar turai, pistol, harsasai, adduna guda hudu, babur da dai sauransu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.